na wato Allah madaukakin sarki yake ku gode mun kada ku gucince mu gucince ma Allah madaukakin sarki shine inkarin ni'imarsa da rashin godiya ga ni'imarsa butunci yana daga cikin kaiwa yake ga kafirci shine zaman to kan cewar kai inkarin ni'ima Allah madaukakin sarki yake alam tara ilal ladina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qawmahum daral bawar ga wanda suka musanya ni'imar Allah da butunci ba kuma suka wato tabbatar ma da mutanen su gidan halaka ni'matullahi inda ake nufi anan shine wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya ambata ta aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin larabawa suka zama to kan cewa maimakon su zama to masu godiya ga Allah madaukakin sarki sai suka zama to masu butulce masa butulci yana daga cikin miyagun zunubai da Allah madaukakin ya daga cikin miyagun zunubai da yake sa yawan mutane su shiga cikin wuta musamman mata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi me yasa mata suka fi kowa yawa a wuta yace saboda suna bikinci aka ce suna kafirce ma Allah aka ce yakfurna suna bikinci suna kafirci yace aka ce kafirce ma Allah suke sai yace a'a yakfurna al'ashi suna bikinci ma mazaji in kana son ka san ma'anar bikinci to ka tsaya ka duba alakar mace da miji yawan mata an ba su tsoron Allah ba haka suke yayin da mace ya zama to kan cewar ta bata mata ta yi mata abin da ba ta so to sai ta ce a rayuwa baka taba tsinana mata komai ba a rayuwa duk abin da kai baka taba tsinana hatta na alkhairin da ta sani in ka faɗa a lokacin za ta inkari me kai menene to dan kai ne me kai to wannan shine butunci to shine mutum ahir ya ma Allah irin wannan mutum ya zama to ko shi ne tuno ne tunatar ne tuno da ni'imar Allah ne kamar yadda Allah yake cewa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da kuke cikin ta to daga Allah take mutum ya rinka tunan ni'imar Allah a kansa ɗaya daga cikin hanyoyin da mutum zai tunan ni'imar Allah a kansa shine ya ambata ta daga cikin ta ya faɗa ba alfahari bane ce mutum ya faɗi kan cewa daga shi ba komai bane talaka fuke bai san ko ba wulakantacce kaskantacce amma Allah ya yi masa kaza ya yi masa kaza Allah ya rufa masa asiri Allah ya rufa masa asiri ya yi mun kaza ya yi mun kaza ka faɗa in ka faɗa to sai ya zama to zuciyar ma ta yi ta amince da wannan to kuma abinda Allah yake so kenan sannan kuma ka bayyana ni'imar a aikace asar kun ni'ima a gani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana son ya ga alamomin ni'imar da ya ma bawa a cikin bawa in Allah ya wadata ka in Allah ya wadata ka da abun duniya a ga alama a kyautar ka a taimakon ka musamman ga ƴan uwa ga mabukata a gani kuma a jikinka sannan wannan shine zai nuna kan cewar hakika kai da Allah madaukakin sarki shine maka wannan kuma abinda Allah madaukakin sarki yake so kenan kuma yin wannan shine ke kawo karin ni'ima kamar da Allah madaukakin sarki yake wa ita azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid kuma kuna yayin da ubangijin ku ya sanarwa yake cewa la in shakartum wallahi idan kuka yi godiya la azidannakum ni kuma wallahi tabbata na ƙara muku wala in kafartum in kuka butulce inna azabi la shadid to azaba ta ne tsanani ce Allah ya sanya mu a cikin masu godiya da ni'imar sa ya daga cikin addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kuma ya zo a cikin alquran rabbi awdi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin hace duk mutumin da ya kai shekara 40 ya ce kika gare shi rinka yawaita wannan addu'a hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka ni'mataka allati an'amta alayya to ɗaya daga cikin abubuwan da ake so kenan a cikin godiya kuma daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wani yayi aka rawaito kamar yadda aka rawaito Abdullahi bin Mas'ud yayi yana rufe sallah da ita Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhaka bainana a karshe yake cewa waj'alna shakirina li ni'matik mu'mina biha alayka qabiliha wa atimha alayna Allah ka sanya mu zaman su masu godiya ga ni'imarka masu kuma ya ba maka masu yi maka yabo akan ni'imar da kai mana qadiriha masu karban ni'imar wa atmimha alaina kuma ka cika ta a gare mu shine qari Allah mata cikin sarki ya sanya mu a cikin wadanda suke musu wannan subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا